أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوريا تبت قال مدوك كين سركي واني داود موانا لوك شيدا muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin. Za mu nan muna cikin karatu a babi wanda ya hada hadisai masu magana a babi daban-daban. Za mu tashi akan hadisi na 1830. Hadisi na 1830. Bismillahir Rahmanir Rahim. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بئس على أعمالهم. متفق عليه. أسمع الحديث لدى ابن عمر يدعى الله تعالى تبكى عجريسه ابن عمر yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan Allah madaukakin sarki ya saukar da azaba akan mutane Allah ta kare mu daga azabarka Allah ta kare mu daga azabarka duniya da lahira idan Allah ya saukar da azabarsa akan mutane to wannan azabar da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita to za ta samu duk wanda yake zaune a cikin mutane duk wanda yake za ta rida wato za ta rida da wanda ya ji da wanda bai gani ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba da wanda yake laifi da wanda baya laifi amma ranar tashin alkiyama za a tada su kowa gurgurdan irin aikin sa kuza dama a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya mana lokaci ya ko wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da idan ta zo ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi zalunci su kare a cikin da dama Allah ya dokaci ya sana ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa idan wato akwai waɗanda za su shirya yakin Ka'aba za su je suna kokarin yakar Ka'aba Allah madaukakin sarki zai kashe su in Allah zai kashe su zai hada da duk wanda suke wajen amma kowa sai Allah ya tada shi gurgurdan niyyarsa gurgurdan halin da yanzu kaga Allah madaukakin sarki yana jarraba mutane da ambaliyar ruwa idan ruwa ya zo baya wuce gidan liman na ko yana wucewa baya wucewa sai hada da shi in ya kama da mutanen kirki da wannan basile fa ko ba duk sai shafa idan haka duk Allah abinda ya saukar na azaba yana shafan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba amma saukin abin shi ne dan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tada kowa gurgurdan niyyarsa gurgurdan halin da ya samu kanshi a ciki Allah ka tsare mu daga azabarka دنيا للاهية. وعن جابر رضي الله عنه قال كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجزع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فساهت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تشق وفي رواية فساهت سياه الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فدمها إليه فجعلت تئن عنين الصبي الذي سكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري وانا حديثي wanda aka samu daga wajen Jabir dan Abdullahi yadda Allah ya kara tabbata gare shi yace akwai wani kutittire wato wannan kutittire bishiya ce wadda daman tana filin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin sa ba wai a cikin masallacin take a kafa ba a shuke yarhamka Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama masallaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi sallar juma'a sai zan babu inda zai dan jingina sai aka ciro wannan kusitire da bishiya sai aka zo sai aka ajiye a daidai inda munbari na inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai manzo Allah ya samu abun jingina na abun dogaro yana huduba akwai wata mata a Madina sai ta tana akwai wani kafinta ita ta zo ta roka cewa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yadda ya yadda sai ayi masa minbari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baliji in su so su minbari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matattakala guda uku aka je sai aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam minbari sai aka zo aka aje sai ya zan wata juma'a maimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina a jikinsa da ya saba jinginuwa zai hau ina sai ya hau minbari ya soma huduba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba kawai sai ku tuttura bishiya ya fashe da kuka kuka ba karkace wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji har sahabbai sun ji dan masallacin farkewa yayi da kuka manzo Allah yana kan minbari ku tuttune na kuka sahabbai na kuka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko daga kan minbarin sa sai ya zo ya dora hannun sa a jikin ku tuttune sai yana ba shi abu ya lallace shi suna ji ku tuttune ina yaron yana kuka ya dan sha duka yana kuka sosai ya dawo ana rarrashi shi ka san ba lokaci guda yake shiru ba na yana na yana raguwa har ya shiru Annabi sallallahu alaihi wasallam da karshe ya sa aka binne wannan kutittiren da biyu tona rani akai aka binne shi kaji bishiya ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu ni da kai kuma ana ta fama da mu ko ba na ku tuttun bishiya ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai da na ga ya ce akwai wannan ku tuttuni Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a jikin shi dan yayi huduba lokacin da aka sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam minbari yace sai muka ji kun ji sai muka ji kenan ba a Annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai yace sai muka ji wato kutittiran dabiro yana fitar da wani sauti kamar sautin dan raƙumi yana kuka shine sai yace da muka ji haka yace har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko kan minbari wato ya dan ya sanya hannunsa akan sai muka ji yayi shiru a wata ruwa yake cewa lokacin da ranar juma'a ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari sai kawai muka ji kututturen dabino yana kuka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba dama a wajen a jingina a jinza yace har sai da yi yana rawa irin ran abiya kuka mai karkadawa a wata ruwa yake cewa muka ji kukansa kamar kace kukan jariri yace har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tako ya rike shi ya rungume shi sai muka ji ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarrafe shi yana shiru har ya daidaita wato ya daina wato kukan da yake shine yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana kuka ne saboda irin abin da yake ji na ambaton Allah ka gani da kai mu ne ba mu auna kawunan mu zaka tarar da muna aikin alheri mun da mun daina mun ma manta muna hasali kuma wajen aikin alheri kamata yayi dan musulmi yana yi kare daina sai dai kara duk aikin alheri da ka kama to karka daina sai dai ya karu har ku hadu da Allah karka yi dakarin da baya wajen aikin alheri da kana nafila raka'a hudu ka dawo raka'a biyu na a ka tsara ka zama shida duk abin da kake yi haka ake yi shi yasa ma ba a san musulmi ya rungumu ayyuka masu yawa wanda ba zai iya rike su ba ana san musulmi ya rike abin da zai iya tabbata a kai khairul umur adawmuha wa in kalla mafi alherin abubuwa abin da ya tabbata ana yi koda ba su da yawa wannan hadisi ne na Imam Bukhari وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرد فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه دار قطني وغيره an samu wannan hadisi daga Abi Sa'labah al-Khushani wanda ake kiran shi Jurthum dan Nakir ya da Allah ta kara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ya farranta farillai wato akwai wasu ayyuka na wajibi da Allah madaukakin sarki ya dora wa bayinsa yace kada ku tozartar da su kaga dai yanzu a san aka tambaye ka farkon aikin wajibi da ke kanka bayan kalmar shahada sai mai sallah da haka mutum kar a kira sallah a ce baya duk abin da yake na wajibi fala tu zayyuha kada ku tozartar da su sa'annan ya riga ya sanya wato iyakoki Allah ya ce kar a yi zina Allah ya ce kar a sha giya Allah ya ce kar a yi sata ga sunan to shi ma kada musulmi ya keta alfarman wannan fala ta'taduha kada ku keta wato ku je ku yi sabo da Allah madaukakin sarki ya hana sa'annan Allah ya haramta su abubuwa ba a cin naman alade na ba a kaza shi ma kada ku aikata sa'annan Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa Allah ya yi shiru kan abubuwan rahama ne gare ku ba ya manta ba manta yayi ba to ku kuma kada ku sai ku yi ta bincike a kai dan gani da ka dan adam ana son ya ringa tsayawa a inda aka tsaye shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sanarwa na aikin haji ya tara sahabbai ya ce musu ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikum alhajj fahujju ya ku mutane Allah madaukakin sarki ya rubuta muku haji ku yi aikin haji sai wani yayi ya ce ya rasulullah a kullu amin ya rasulullah wani hajin da kake magana duk shekara sai mutum ya je maza Allah sai shiru sai ya ce musu ku ringa bari na inda na bar ku na yace yanzu wannan ina magana wani yayi wuriya ce ko wace shekara yace da na ce eh da ya zama dole ki ko wace shekara sai mu tafi haji yace kuma da ba za ku biya eh da ya ce eh Allah zai ci shi kenan da ga kaza wanda yake son a yake haji da shi in ya san bai da kudin jirgi sai kama hanya cikin yanzu ah ne ya samu ya kai kamun tunda tafiya ce mai nisa amma Allah madaukakin sarki ya sanya gashi bayan ba kowace shekara ba kuma yake liman tada a ilaihi sabila ga wanda kawai ya sami iko in baka sami iko ba ka da damuwa babu musulmi da yake jin tsoron in ya je lahira Allah zai ce don me baka ji hajiwa
sai dai idan Allah ya bashi iko yake zuwa amma an baka da iko da mun sai minista da'a ilahi sabila wanda ya sami iko zuwa kaga mun baka sami iko ba amma wanda ya sami iko zuwa ba yake zuwa shi kuma zai hadu da Allah yawa zai hadu da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi duk wanda Allah ya bashi iko ya je yake haji ya je ba to shikenan ya ga damar mutu yana da yahudi ko ya mutu ya ba nan yana ba na kare ko ya mutu yana ba mujishe wato ba ruwan Allah da shi da ta laifi ne babba musulmi ya samu dama ya iya je ya sauke farar in ma ya samu dama bayan farali ya yi ta nanatawa ya yi ta nanatawa kun ga kokarin aikata alheri yana da kyau saboda wani lokaci zaka nemi kanka kana son kai alherin babu dama yanzu ana sa ka a kabari fa magana ta kare ka san mutum na kabari ko Allah ko warware ka iya faɗa ba ka san wani ya dauka an sashi a kabari zai ce subhanallahi subhanallahi tunda ba ana wallahi barakati Allahu akbar kade baraka faɗa ba yanzu ne kake da dama kake da lokaci na me yalwa kawuni kana azkar هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله كي توا النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي كشك على نجدا كي تي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كي تي أما الله كان متواجدا جيا منا كراتوا رشنا مظلوم na ba da labarin yanda ake maganan mala'ikan mutuwa sai wani yake ce mana wanda aka yi jana'izar sa ran juma'a anan cikin gari suna tafiya da matarsa a cikin mota da su kuma shine direba mala'ik Allah ya sa kawai sai ya burki kuma ga matar a zaune shikenan ya rasu mala'ikan mutuwa ya iso lafiyar shi lau yana kansa tayari to kaga dan adam da yake wannan rayuwa na kun ga ai yarinya da ake tura tana ta rawa ta nutsar da su na biki ya amarya da wata ta inda ita kuma tana cikin an mata ado ga ango kawai sai mala'ikan mutuwa iso to haka yake zuwa babu wanda ya san yanda zai zo ma wallahi kawai sai dai kaji ana cewa mutum baya kuma aikin ba za ka ba abin da za ka yi wallahi ba abin da kuma Allah ba abin da ya rage mana kuma ya gaya mana kuma duk abin da ya faɗa haka za a yi mutum ya aiki mai kyau ya je lahira ya ji daɗi Allah ya sa mu ji daɗi yawa Allah ya sa mutuwanmu ta zama hutu ko zo wani addu'a da Bahaushe yake fa babbar addu'a ce wallahi Allah ya sa mutuwa ta zama hutu babbar addu'a ce babbar gatuwa amma sai mutum ya ji ta kaman wani abu eh mutuwa ta zama hutu dan da ya more ya huta da wannan wahalar duniya duniya wahala ce wallahi daga wani kashashai na shi indomi ta ciwon ciwon da ke wani duka ta kalli yanda rayuwar take haka kawai wahala ce kuma haka Allah ya yi ta kuma Allah ya faɗa yace laqad khalaqnal insana fi kabad so mu halitta dan adam cikin wahala cikin kawo kai kawo kabad haka kuma zai rayu kaga yanda ake aihuwan nan adam ka rayuwa yanda da da yake fuka duniya yana kuka ana kirban shi dukan shi yayi magana na in yaro ya fito baya kuka sai har kuka ɗin ya ke ana son yayi na yayi magana ya sai kuka kuka da yayi kuka kuma a yanke mar cibi an yanke mar cibi a jefa shi a ruwan zafi haka ci kabar ya soma girma ya dinga shiga kwatanni yana haɗuwa ya kuje nan ya tashi nan ya tashi nan har Allah ya sa ya girma ya girma sai an sashi a makaranta ya tasowa makaranta na a zane shi wata rango ya gama makaranta zai samu aiki
na
to ya gama aiki a ce yayi aure matar da ya taba ta mare
na
azo a aiwo ayi suna haka ne har shi ma sai ya tsuba zai mutu shikenan ba abin da ake
shikenan
to kaga a cikin wannan sai ki idan mutum bai bi Allah ba ai ya shiga uku dadin yana nan gaba wannan duk dadin da muke ji bula ne ka san bula ko
na Bahaushe
na
dodorudo
yo tabbas duk dadin duniya dodorudo
wallahi kuma kowa
kowa
ba za ka gane haka ba sai ka kalli shugaban kasa sai ka kalli shugaban kasa wannan fa shine shugaban kasa amma sai a ce ma bai da lafiya sai a ce ma yau dan kai ina ciwo ko yana da zazzabi na ko ya gaji
na
iya samu al'aikura wani yana sa ai wani abu a ki dan shi ya baci yana san ai feti ba ai feti har a gama kuma shi ma mulki ya kare in ya kare ci ya kare shekara ko haka shi ma ya gama ai gwamnati da ta shuɗe ta ce aya da duk ya hankali kamar ji ake ta addu'a ake ta addu'a ake ta addu'a Buhari ya ci zabe na farko nake nihi ba na 2015 yaji akai shekara hudu aka tsara kokari ya tsara ci yanzu fa har an gama shekara takwas da kada talaga nan din sana di kabar haka nan har akan ka ga mutum ya gama wannan ba Allah da yana su dazu Professor Umar Shehu ne sun ne sunan ne emeritus ne ko ne ne na na mai dubu ya da su dazu Allah ya gani shi shine an ce babban likita a arewacin Najeriya an ce ba wani likita da ya kai shi dadewa da tsufa da tsara da su ina jin su likita na sun zamanin sa da wani ai yana ciki sosai to sai ka ga duk abin haka dai duniyar take kawai dan adam ya samu ya dage ya bi Allah ya samu ya mutu da imani shikenan ya je kwanta a bishi a kabari shi yasa yanzu ake son mu ringa daurewa muna ayyukan alheri hutu akwai lokacin da zamu je mu huta akwai lokacin hutu amma yanzu lokacin ba na hutu ba ne dage a tana zubuli a ta sadaka a ta abu ta yi a ta yi kafin lokacin ya zo in ka je kabari za ka yi sha bacci na a kabari ba akwai lokacin bacci ni wallahi za ka yi bacci har sai ka gaji ka duba wanda ya mutu zama na lai musa tun lokacin yake bacci ya yi in ba mai baccin ne na wani duka yake ci tun wancan lokacin hayan Allah ya kiyaye da ka ga dai ma hutu ne akwai lokacin da za a huta shi yasa Allah ya ba mu dama mu yi ta yi mu yi ta aiki mu yi ta aiki kafin lokaci da za a huta Allah ya sa mu huta gaba وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد وفي روايه ناكل معه الجراد متفق عليه اتى حديث بن عبد الله بن ابي اوفى يدال اذكار ثبت غريب يشي من ياتي تارى النبي صلى الله عليه وسلم shekara bakwai wato wannan shekarar wata shekara har shekaru bakwai yace kuma muna cin fara aya san fara ko na
muna cin fara a wata ruwaya ma yace muna cin fara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
daga cin fara halal ne na halal ne ka ci fara kuma an ce tana zadi na yau zo sai ku yau fara na kafin ta huce to sai nan ita fara ita ba ta huce yanda ka san kifi haka take ba ruwanka an yanka ta ba yanka ta ba ta mutu ba sanna rai dukiya ka san kifi ai baka zuwa kasuwa ka ce ka sai mushin kifi na gaban musulunci ya sa shi shi ba maganan yanka ba kaman akuya ba sai da wani zai kira kai ce zo ga wata akuya ka ya ka je ka samu ta mutu da rigima za ku yi sai ka ce kai an ce ma ina cin buje ne amma an ka ga an ce ma ga kifi ka ce ya mutu na to sai dai ka ce ka fi son me rai shikenan to haka nan fada duk yanayin da ta mutu ko an yanke kanta an cire kafa za ka iya ce وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلجب المؤمن من حجر واحد مرتين متفق عليه أسامو حديث دا أبي هريرة دا الله سبحانه ثبت عبريشي يتلع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي واتو كناما كناما بات هذا المؤمن أراني تأيس وجيو أيكون ذانا حسن بو كناما بات هذا المؤمن أراني تأيس وجيو wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ne lokaci akwai wani wanda aka kama shi cikin ribatattun yaki ya je kuma yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hija yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam zambo shi ne sai ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yayi hakuri sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hakuri da ku hakuri yana sai ya ce ya haƙuri mazala ya ce shikenan a take shi ya tafi dai dai ya koma garin sai ya ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zambo sai aka ƙara kamo shi aka zo da shi sai ya ƙara cewa ya haƙuri sai mazala ya ce da wannan hadisi yace ai mu'mini kunama ba ta harbin shi a rami da ya so biyu na farko dai tun bai san tana ci gaba ko ya sa hannu to ba zai mumuni ba zai sake kawo da haka ba zai kyale shi akwai waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zambo akwai wanda abin da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma duk inda aka gan shi a kashe shi kashe shi amma da yake Allah maɗaukakin sarki ya nufi shi da shirya randa an kashe shi ya zama dan wuta amma Allah ya taimake shi saboda yana da alaka da Sayyidina Usman ya faɗa da cikin dadoyi zai gidan Sayyidina Usman ya ce da Allah kamun rai ka kai ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na roke shi na san in dai aka kai ni gaban shi na ce ya haƙuri zai haƙuri dan mai haƙuri ne Sayyidina Usman ya ce to ka san an riga an ba da oda a kanka sai dai ka san yadda za a yi ka rufe jikinka yayi rawani sabai na ta duba shi to haka ko ya zo har gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya durkuta yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri shine wani ya fadi sunan shi duk sahabbai ba san shi bane wallahi da ba zai shiga wajen ba wallahi ba zai shiga da tuni an gama labarin shi amma ya zo ga shi ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye kuma dole sai abin da ya ce sai magana ya yi shiru tsawon lokaci sabai aka yi shiru ana jira annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a shi kenan a cika mara yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan ba komai kenan ba mai taba shi ya sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai bayan ya tafi
yace ai kun ga nayi shiru da a lokacin wani ya kashe shi ma da odan da na baya tana nan wani sahabi yace ya rasulullahi me ya saba ka mun signal ba irin ka dan ke ka dan kissa mun ido haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ka san mu ba ma yaudara eh ba ma yaudara wato signal yaudara ne na cin amana ne na in kana yi ka dena kuna zo na ku uku kana wani mutum da ido haka wato ka ji shi ko ba kyau ba ba da biyan musulmi ba ne na san da kwata mu tsaya kun ga muna da baki ko na muna da baki daga South Africa na san na ga dan mu tsaya a wannan hadisi sai mu kasa hadisi na 1835 insha Allah zan ba sauran lokacin dan muna dan tsarabar da suka zo da shi za su ci gaba da asuba ma insha Allah za su na za su dan isar da sako sa'annan da azhar ma da al'asar duk lokacin da suka samu dama insha Allah ya shek you can come forward maybe one of you or two of you let's can come here you can say something for to the people come on, sit down here. Hey, I know. Hey, you sit down. Come on, here. Come here. The translator, let him start. Sit down there. Inshallah. You might want to listen to me, inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My respected elders, respected honorable ulama, my beloved friends, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us on the platform of deen, on the platform of Islam, because of the ni'mat of kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with many, many, many bounties. So much so that we cannot enumerate or we cannot count the bounties, the ni'mat that Allah subhanahu wa ta'ala has showered us with. Counting the major bounties, there are many bounties. Looking at Allah subhanahu wa ta'ala has made us human beings. So many creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So many creatures Allah subhanahu wa ta'ala has created. And out of all these creatures Allah subhanahu wa ta'ala has made us human beings, ashraful makhluq. That is one great bounty Allah has blessed us. Another great bounty Allah has blessed us is Allah subhanahu wa ta'ala has made us in the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is also a very great bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest bounty that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us is the wealth of Iman, the wealth of Islam.
The day when we were born, respected elders and brothers, many, many children were born on the same day. What a great blessing, bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, without application, without supplication, without asking, without requesting, without applying. Allah subhanahu wa ta'ala created us, Allah made us to be born in the houses of Muslims. What a great bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah would have wanted, we would have been born in other houses who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala. But it is a favor of Allah subhanahu wa ta'ala. And respected elders and brothers, such a great bounty Allah has given us, the wealth of Iman, that the condition of entrance, getting entry into Jannah is Iman. Without Iman, without the Kalima, nobody can enter Jannah. He could be the king of the world, he could be the wealthiest person in the world, he could be even related to the Prophet. He could be in relation to the Prophet, so much so that the wife of the Prophet, she could be the wife of the Prophet. He could be the son of the Prophet, the parents of the Prophet, the uncle of the Prophet. But, respected elders and brothers, without the Kalima, nobody can enter Jannah. On one hand, we have the son of a prophet, doesn't believe in Allah, doesn't think Iman, will not be successful. On one hand, the son of the enemy of the prophet, the son of Abu Jahl, became Ikrama, he became Muslim, he became Sahaba, he became radiyallahu anhu, and Allah subhanahu wa ta'ala will grant him success. On one hand, the wife of the Prophet, wife of Lut alayhi salam, Nuh alayhi salam, doesn't bring iman, will not accept him. On the other hand, the wife of the enemy of Allah, who na'udhu billah claims to be Allah, the wife of Firaun, Asiya radiyallahu anha, she brings iman, she becomes so honorable. Rasulullah s.a.w. at one time mentioned that Asiya radiyallahu anha will be one of my wives in Jannah.
Respected elders and brothers, the condition, the passport, the qualification of exit from Jahannam, from fire of hell, is also iman. Without kalima, nobody will be able to come out of Jahannam. And with iman, a person can have very small level of iman. He leaves this world with a very, very small particle of iman, equal to the mustard seed. If Allah subhanahu wa ta'ala, with many, many sins, Allah wants, Allah can forgive. But if he has to pay for his sins, misdeeds, and the evil that he committed, he will be sent to Jahannam. But there will come a time when every person of iman will be removed from fire of Jahannam, will be bathed and granted entry into Jannah. Respected elders and brothers, the condition of good action, good amal to be accepted and rewarded in the hereafter is also iman. Without iman, a person can have good actions, good amal in this world. But if he doesn't die with iman, there is no reward, there is no recompense for him in akhirah. So respected elders and brothers, this is the wealth of iman that Allah has left me and you with. Respected elders and brothers, we are in the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala has given us a great responsibility. Our responsibility is how we can protect our iman, how we can leave this world with iman,
how we can be steadfast on iman, how we die with iman, and tomorrow on the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala resurrects us in the state of iman. This is our first responsibility. Another responsibility as being in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is how the entire mankind, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unlike other anbiya alayhi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not sent only for a specific period of time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not sent to a limited geographical location or limited area. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent till the day of Qiyamah for the entire mankind. Every person till the last person to come on the face of this earth is the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our worry, our effort should be how each and every person should, the way we have to protect our iman, we have to be steadfast on our iman, how every person can recognize one Allah, can believe in one Allah, and can have iman, can die with iman, so that we all become successful.
Spending about 3 to 4 days in your masjid, inshallah. And after Fajr also there will be small talk. After Zuhr also very small talk. After Asr, inshallah, we will have a small talk. So we all humbly request everybody to, inshallah, participate with us. Jazakumullah. Allah reward you, inshallah, for giving us this opportunity, inshallah. Allah reward you, inshallah. Subhanallah, wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.